Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Harkar noma yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu. Sai dai sannan a hankali yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar muhimmanci wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudunmawa wajen gurbata muhalli. To yaya wannan al'amarin yake? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Khalid Usman, malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Wannan magana ce da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi kuma yana kawo matsaloli da yawa ba kawai harkar noma ba har harkoki da yawa musamman ma wajen dumama yanayin duniya gabaki daya wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya gabaki daya. Hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi musamman methane shine akwai harkar noma. Ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su. Na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki musamman ma taki wanda ba na gargajiya ba takin turawa da ake kira inorganic fertilizer. Yawanci mutanenmu da dama suka yi amfani da shi ba akan ka'ida ba domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yanda za su yi amfani da shi. Sannan na biyu su kansu ru da kuma dabbobi sukan musamman ma wajen kashi da kuma wajen abartuwa da sauransu haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da yake yana ɗaya daga cikin babban gas ɗin da yake dumama yanayi abin da ake kira carbon gas da duka wannan abu yana kawo dumama yanayi. Misali idan yanayi ya dumama za ga cewar wasu wajaje za su samu ruwa da yawa wasu wajaje kuma su samu karancin ruwa oromo za ga sun kafe wani waje kuma kaga sun basu kafe ba sannan kuma sai mu ƙara lura da cewar shi noman nan ya ƙara bunƙasa saboda akwai mutane da dama musamman ma a Najeriya da za a ci da shi domin za ka iya tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan 40 da kan kai ba amma yanzu muna na miliyan 200 kuma kowanne yana neman shi abinci. To kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yanda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau wanda yake zamanto sun hana dumama yanayi ba za ga akwai dumama yanayi.
To ita kuma Sadiya Tijjani wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink.
Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron dan adam guda ɗaya har wurin 3,000 zuwa duniyan wata amma kuma kusa-kusa da duniyanmu. To wannan kusa-kusa da ta yi ɗin zuwa duniyanmu ya sa abin yana da ƙarfi kaman ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani idan kina kusa da shi zai fi ji maimakon a ce kina nesa da mutumin. To saboda waɗannan sauraron dan adam dubbai ɗin suna kusa da mu shi yasa ita internet ɗinsu take da ƙarfi kuma banda haka su tauraron dan adam ɗin nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyan mu. To saboda suna da yawa to kowanne minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka internet. Kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi kin ga suna da nisa tauraron dan adam ɗinsu kaman nisan da duniyan mu wurin kilomita 35,000 ne amma ita kuma wannan Starlink din nisan ta da duniyan mu kilomita 550 to kin gani in aka hada kilomita 35,000 da 550 kin ga ai akwai bambanci shi yasa Starlink din zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo kuma zai yi amfani a kauye saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka to ko da yaushe zaka rinka samun yanar gizo. Bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da wannan din yana iya sauke maka MB 150 zuwa 200 a cikin second ɗaya. Su kuma kin ga wa'ancan da muke amfani da su masu IBP MB din 17 haka zuwa 20 a cikin second ba. Kalubalen shine
anan sa bangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa yayi tsokaci a game da matsayar da aka cima a taron COP27.
Na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne musamman ga mu kasashen Afirka ko duka kasashe masu tasowa domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli da yake samar da matsaloli na loss and damages. tunda an samar da wannan dadewa irin kasashe namu tuntuna muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai kuma muna ganin su yau da gobe kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da burane da kauyuka an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna kamar mu a nan kasashen Afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki indai har an yarda da cewa dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan ai kaga an riga an wannan kaga tunda aka ya hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala kuma aka samu matsaya cewa gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo da kaga an ci babban nasara to amma matsalolin da ake hanga su ne.
Mai sauraro duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwayi gagar misali ya yi mana a rarrai. To yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.